إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن يبود بوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندي قدر هاتوام مدساد وامو a wannan masallaci na Al-Firdaus a wannan maraice na Juma'a daren Saudu 21 ga watan Jumada al-Akhira wata na 6 a cikin watanni na musulunci bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan 10/12/2025 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin na Hisnul Muslim min azkaril kitab was sunna wallafa shay malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wafa al-Qatani Allah ya jikansa da rahama amin za mu tashi babi na 22 a cikin wannan littafi at-tashahhud ne za mu tashi akan tahiyya kina ga cewa at-tashahhud ma'ana karatun tahiyya kuma an ce mai at-tashahhud ne saboda a cikin karatun tahiyya akwai inda ake ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to saboda wannan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma da shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne manzon sa ne shi yasa aka sanya at-tashahhud ma'ana tahiyya ma'ana ana nihin shaidawa akan Allah ne cancanta abota masa shi kadai kuma da shaidawa akan lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon sa. Kenan zamu karanta ko kuma kamar yadda muka saba zan karanta ni da yin so daga baya mu karanta gabaki da At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
كنان wannan shine ko mu ce nau'i daga cikin nau'ukan tahiyya wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kadan zamu ga nau'ukan tahiyya da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akalla sun kai guda 6 to amma ita wannan da malai ya kawo mana ita ce mafi inganci a cikin dukkan nau'ukan tahiyya da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim ko malamai sun ittifaki akan inganci da sahihancin wannan tahiyya shi yasa malai ya kawo ta wannan tahiyya sahabin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdullahi bin Mas'ud fa ana abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud kale yake cewa kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud yake cewa mun kasance idan muka yi sallah a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulna muna cewa assalamu ala jibrila aminci ya tabbata amincin Allah ya tabbata akan malaika jibril wa mika'il da malaika mika'il assalamu ala fulanin wa fulanin amince tabbata akan wani da wani ana shi Abdullahi dan Mas'ud yake bada labari idan suka yi sallah a bayan manzo Allah suna cewa amince tabbata akan malaika jibrilu da mika'ilu sai su ambaci sunayen mutane da wani da wani faltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya juyo zuwa gare mu faqala sai manzo Allah ya ce inna Allahu huwas salam lalle Allah shine assalam ma'ana aminci ma'ana daga cikin sunayen Allah akwai assalam والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام كنا الله شيني السلام امنتي كما اوجن شي ake samu aminci to sai manzo Allah ce lalle Allah shine assalam fa iza salla ahadukum idan ɗayan ku ya salla falyaqul sai yace attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض مثال يأتي قتي التحيات لله دكان نوكان جيسوا دبنجرما سنتبتا قال لن التحيات جمعين التحيات التحية شيني ساليتاسيون معنى جيسوا السلام كنا kana at-tahiyatu lillahi ma'ana dukkan nau'in gaisuwa wal azamatu kuma da girma sun tabbata ga Allah was salawatu haka salloli haka sun tabbata ga Allah salloli na farille da nafila duka sun tabbata ga Allah saboda Allah ne kada yake ma sallolin farille da nafila wat tayyibatu haka dadadan maganganu shine ma tsaba min al-kalami wa hasuna dukkan magana mai kyau kyakkyawa to dukkan nau'ukan zantuka kyawawa su ma sun tabbata ga Allah assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu kuma da albarkarsa assalamu alaina haka amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina haka amincin Allah ya tabbata zuwa ga dukkan bayin Allah na gari to manzo Allah ce idan kuka wada haka asabat kullu abdin lillahi duk wani bawan Allah salihin nagari fis sama'i wal ard asama kuwa kasa ya shiga ciki ma'ana da an zuga da sallah sai ce amincin Allah tabbata ga jibrilu mika'ilu wani wani to yayin manzo Allah ce ba haka za ku yi ba ko in kuka zo a tayya hay ku ce assalamu alaina amincin Allah tabbata gare mu ma'ana mu wanda muke yin sallah assalamu alaina amincin Allah tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin haka amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah nagari to shine manzo Allah ce in kuka ce amincin Allah tabbata ga bayin Allah nagari ya hada duka duk wani bawa nagari mala'ika ne mutun ne yana raye a mace yake gari dai kuke ba gari dai kuke ba in dai bawan Allah ne nagari to ya shiga cikin wannan adab ko a raye ko a mace kenan kaga inda za a ce polisawa bayin Allah nagari ai ba iyawa to amma an kuka ce wa ala ibadillahi salihin duka ya hada bayin Allah nagari duk wanda yake bawan Allah ne nagari mala'ika ne aljini ne mutun ne a sama yake a ƙasa yake yana raye ya mutu gari dai kuke ba gari dai kuke ba yankin ƙasa dai kuke ba yankin ƙasa dai ba kuke ba ya shiga ciki to shine manzo Allah ya ce asabat kullu abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard kina idan kuka hada haka duk wani bawan Allah na gari to wannan addu'a za ta same shi ma'ana zai shigo cikin wannan kuma Allah subhanahu wataala zai sanya shi ciki wannan amincin da aka roka masa kina Allah zai amintar da shi sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kina wannan Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 831 we sent runtime Muslim shi kuma hadisi mai lamba 402 cut sunday to wannan shine lafazin tahiyya kenan to anan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to shine malamai suka ce duk wanda yake so samu wannan to ya zaman to bawan Allah na gari shine akwai malami ana ce mai hakimu turmuzi rahimahullahi yake cewa man arada an yahza bi hada salam allazi yusallimuhu alkhalqu fi salati falyakun abdan salihan yace wa illa hurima hada alfadl alazim yace duk wanda yake so samu falalar wannan salati da aminci da ake roka masa a cikin tahiyya wanda bayan Allah suke yanzu in aka zo sallah bayan Allah ne za su ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salih suna daiwa yace to duk wanda ke so samu wannan falala ya yi kokarin ya zamanto nagari saboda duk wanda ya zamanto nagari to zai shiga cikin wannan to ya ne ne zaka zamanto nagari shine al-abdu salihu shine al-qa'imu bima yajibu alayhi min huquqillahi wa huquqi ibadihi shine wanda yake tsayuwa akan abinda Allah ya wajabta masa da kuma haƙoƙin bayi ma'ana wanda yake sauki haƙoƙin Allah da haƙoƙin da Allah ya dora masa na bayi haƙoƙin Allah shine na farko Allah ya dora maka haƙin ka kade tashi da bauta ya zamanto kana bauta ma Allah shi kade baka hada bautar Allah da wani ya zamanto kuma haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya zamanto zaka yi mushi da a cikin dukkan abin da ya umarce mu da tu fi ma'amara da abin da manzo Allah ya umarni to ana so ka mushi da a wata sadiqu fi ma akhbara ka gaskata manzo Allah cikin dukkan abin da ya bada labari ba tare da ka samu kokonto ba wajtinabu mana an wazajara ka nisanci abin da manzo Allah ya hana ko ya tsawa akai wa Allah yu'badallahu illa bima shar'a wakada ka bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta ana da abin da zaka yi ya zamanto kana bin sunnar manzo Allah ya manzo Allah sai kai kokarin koya saboda Allah ce da gargana da kafin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan haƙin Allah da manzo Allah kai kuma haƙin bayan Allah haƙin uwaye Allah ya dora maka ka bi su ka yi musu biyayya ka kyautata musu ka ji magana su ka yi abin da suke so ka nisanci abin da ba sa so matakar bi cikaro ba da umarnin Allah subhanahu wataala ba ka kyautata mu'amala da zamantakewa da su shi ma wannan haƙi ne haka haƙin ƴan uwanka haƙin maƙota haƙin abokai haƙin mata haƙin ƴaƴa da duka waɗannan haƙoƙin da Allah ya dora to wanda yake kokarin kiyaye waɗannan to shine ake ce mai bawa nagari amma baka zamanto bawa nagari a ce kai ka dauki haƙin Allah kana kiyaye sallah azumi zakka aikin hajji amma kuma mu'amalar ka da iyayenka ba ta da kyau ba har yanzu ba bawan Allah nagari bane ba mu'amala da matanka babu kyau da ƴaƴanka babu kyau da abokanka babu kyau da maƙotanka babu kyau to duk sallar ka in za ka kwana kana sallah kullun kana azumin nafila to har yanzu kai ba bawan Allah nagari bane ba saboda wanda zai zamanto bawan Allah nagari shine zamanto alaƙar shi da Allah ta yi kyau haka kuma alaƙar shi da mutanen da yake rayuwa ita ma tana da kyau amma ba a samu ɓangare ɗaya ba alaƙar ka da Allah tana da kyau kana kiyaye sallah azumi duk wasu nau'ukan ibada amma kuma aka zo ɓangaren mu'amala da zamantakewa tsakaninka da waɗanda Allah ya dora ka kiyaye daga uwaye da mata da ƴaƴa da maƙota babu kyau to shine ake ni bawan Allah nagari kenan ma'ana duk wanda yake so shiga cikin wannan addu'a to yayi kokarin ya zamanto bawan Allah nagari ma'ana kai zamanto kana kiyaye haƙoƙin da Allah ya dora maka nasa da na manzansa da kuma na al'umma da kake rayuwa da su to wannan shine siga ta farko ta nau'in tashahhud ma'ana tahiyya to yanzu a takaice zamu zano nau'ukan tahiyya da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin da yasa zamu zano su wani kai dauka wannan nau'in tahiyya ce kada ta tabbata kaka ji wata nau'in tahiyya kai inkari da ce a kai wannan baka santa ba a kenan malamai sun bi diddigin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taslimi ila at-takbir ka annaka taraha yayi kokarin tattaro waɗannan nau'uka na na at-tashahhud ma'ana na tahiyya da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan nau'ukan da zamu zano tunda sun tabbata kowanne fi a sallah yayi abinda aka fi so in zaka iya ka iya su duka sai ka ringa caccanzawa kana tanawu kana modification wannan yau kai wannan gobe kai wannan dan ka samu ladar kowanne in ya zamanto kuma zai ma wahala to ka dauki daya a ciki to in zaka dauki daya a ciki shine ka dauki wanda wahala ya kawo mana wannan wanda muka karanta ta Abdullahi bin Mas'ud ita ce mafi inganci kamar da Imam Tirmidhi yake cewa ita ce wanda malamai suka hada akan ta biduni khilafin babu sabani tsakanin malamai akan wannan tafi inganci saboda me yasa ta zo ne a cikin Bukhari da Muslim shi kuma da hadisin da aka ce Bukhari da Muslim sun hadu wajen rawaito shi to wannan ya fi karfi wajen me yake da suna inganci kenan nau'i na farko sahabin da ya rawaito ta ita ce wannan da muka karanta Abdullahi bin Mas'ud da ja mu riga mun karanta ta nau'i na biyu ita ce ta yadda Abdullahi dan Umar ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma siga ta shine at-tahiyatu lillahi da mu rike akwai muna yin kuskure wajen karanta tahiyya muna cewa at-tahiyatu wannan kuskure ne at-tahiyatu ya wannan tana da shadda at-tahiyatu ba at-tahiyatu ba mafi yawanci muna karanta da at-tahiyatu to wannan kuskure ne ya wannan tana da me tana da shadda at-tahiyatu saboda in ka ce at-tahiyatu ka sauya ma'ana kenan shadda ce at-tahiyatu nan ana nihin nau'ukan gaisuwa da girmamawa ga Allah subhanahu wataala amma in ka ce at-tahiyatu to wannan ya dauki wata ma'ana ne daban ba wannan kenan at-tahiyatu ba at-tahiyatu ba siga ta biyu shine siga Abdullahi dan Umar ya dala tabbata gaishe da mahaifinsa ya rawaito daga manzo Allah siga shine at-tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu as-salamu alayka kana at-tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu as-salamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine siga ta biyu ta tahiyya wanda tabbata ga manzo Allah wanda tana cikin sunan Abi Dawud ya kata hadisi mai lamba 971 nafsan sa sa'un kuma Albani ya inganta shi a cikin sahih sunan Abi Dawud to wannan shine siga ta biyu ta Abdullah dan Umar zamu ga bambancin ta da ta farko ita ta farko zaka ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ita kuma wannan at-tahiyatu lillahi babuwa sai aka ce ko as-salawatu at-tayyibatu kenan bambancin sa ta farko wawanci ita ta farko in ka ce at-tahiyatu lillahi ka ce was-salawatu to amma ita kuma wannan ta Abdullah dan Umar ko at-tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu in so rago kuma duka iri ɗaya ne ta Abdullah dan Mas'ud siga ta uku da shahudu Umar shine tahiyar da Umar Allah ya kara masa yarda rawato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rawahu malik ita kuma wannan imam malik ya rawaito a cikin muwatta hadisi mai lamba 204 kuma albani ya inganta a cikin sahihul jami da silsilatul ahadith sahiha da kuma cikin littafin sana sifatu salatin nabi to ita kuma wannan zamu ga mafi yawanci a littafin malikiya zamu ga irin wannan aka fi yawan karantawa saboda mi umar ya rawaito ta shi kuma zamu mazhabin malikiya an gina ta ne akan ra'ayin umar to shi yasa zamu ga mafi yawanci mutane suna atayyatullahi azzakiyatullahi to wannan umar ne ya rawaito ta kuma ita ma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ana samun kuskure wajen karanta ta ga yadda lafazin yake in aka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi kenan yanzu kalmomin nan guda hudu ko ne an jingina shi da Allahu ma'ana attahiyatu lillahi daya azzakiyatu lillahi biyu at-tayyibatu lillahi uku as-salawatu lillahi ne so kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu iri daya ce da ta Abdullahi dan Mas'ud kenan idan yake bambanta ita nan attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi na az-zakiyatu abinda yake da az-zakiyatu shine tsarki ma'ana nau'ukan tsarki ya tabbata ga Allah nan kuma tsarkin da ake ni shine kore ma Allah tawaya da nakasu da kuma dukkan wani aibu kenan Allah kana tsarkake shi daga dukkan wani tawaya da aibu shine az-zakiyatu lillahi shi kuma at-tayyibatu mun ce dada dan kalmomi as-salawatu shi kuma muka ce salloli kenan kaga at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillahi yaso kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa ƙarshe iri ɗaya ce da ta Abdullahi dan Mas'ud nau'i na hudu ko mu ce siga ta hudu ta tahiyya wanda ta tabbata daga manzo Allah ita ce tahiyya Abu Musa al-Ash'ari ya dala tabbata a gare shi shi kuma siga ta shine at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi su kuma na uku zaka hada guri daya at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi haka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta kuma wannan ta zo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 404 kat san kat ita kuma wannan ruwaya ta Abu Musa al-Ashari in muka lura in ka zo zaka kanta zaka ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi in yaso assalamu alayka ayyuhan nabiyyu iri ɗaya ce in muka lura farkon ne yake samu ake samun bambanci amma daga assalamu alayka har zuwa ƙarshe duka iri ɗaya ne kenan farkon ne ake samun bambanci shi wannan ruwaya Abu Musa al-Ash'ari at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka kuma har zuwa ƙarshe iri ɗaya ce da ta Abdullahi dan Mas'ud siga ta biyar ta tahiyya shine tashahhudu ibnu Abbas radiyallahu anhu shine tahiyya Abdullahi dan Abbas yadda Allah ya tabbata gare shi da mahaifinsa Abbas dan Abdul Muttalib shi kuma nau'in shine wanda ya rawaito daga manzo Allah shine at-tahiyatul mubarakatu to kun ji wannan akwai mubarakatu at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi. Wannan yazo a cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 403, katsanturwa. To ita kuma wannan ta Abdullah dan Masud, dan muka lura zamu ga attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. He ka kawo kalmomi guda hudu, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Ne su assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa ƙarshe iri ɗaya ce da ta Abdullah dan Abbas. Siga ta shida ta ƙarshe ita ce tashahud Aisha. Tahiya Aisha wadda ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita kuma siga da ta rawaito daga manzo Allah shine attahiyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillahi. Attahiyatut tayyibatus salawatuz zakiyatu lillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Assalamu alaykum. Ita kuma nan tazo a cikin muwatta ta Imam Malik, hadisi mai lamba 242, dai san karen dai, kuma Imam Albani ya inganta ta. Kiran sunni a takeici nau'ukan tahiyya guda 6 wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tana abinda yake so in mutun zai iya iya su gabaki daya, bai kan ga caccanzawa yau kai wannan gobe kai wannan. In kuma ya gagara, to kowace ka samu a ciki ka iya kake a sallah, to wannan ya wadatar ma, saboda kowace ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma da irin wannan, in aka samu nau'in zikiri ya tabbata kala daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dama abin da kafso ka iya sai garin da caccanza, saboda shi manzo Allah yana yin sinin a lokuta daban-daban. Kun ga wannan sahaban da suka rawaito, kowanne ne ya ji manzo Allah yana yi. Kaga mun ga Abdullah dan Mas'ud, shi kaga da yaji manzo Allah yana yi, haka Abdullah dan Umar, haka Umar, haka Abu Musa al-Ashari, haka Abdullah dan Abbas, haka Aisha. Kina ya nuna kenan manzo Allah yana karanta su ne lokuta mabambanta. To kai ma haka ake so, in ka iya sai duka wataran a wannan sallar kai wannan, a wannan sallar kai wannan, in kaga zai ma wahala kuma sai ka dauki guda ɗaya ka iya. Kuma muka ce wadda tafi falala a cikin su shine attahiyatu lillahi, wadda muka kanta wannan ta Abdullah dan Mas'ud. Wannan shine a takaice abin da ya shahi karatun tahiyya. Kuma karanta tahiyya a sallah dole ne. In ka zo sallah, tana daga cikin arkanu as-sala, rukunin sallah ne ka karanta tahiyya in akai zaman tahiyya. So kaga wanda ya zo sallah bai karanta tahiyya ba, to bai da sallah. Shi yasa rukunin sallah ko kace karatun sallah dole ne mutum ya karance su. To yanzu abin a ce za a bincika a masallatayyan mu, a ce aka yi da sallah wata ran ko a riya koha, a ce wanda ya karanta tahiyya zai huta, kun ga za a samu. To kenan kai ba sallah ba kake yi ba, a ce ko a riya koha, a ce he wanda ya karya. Dan haka duk wanda ya san bai iya ba tahiyya ba, kaje ka samu wani malami ka zo na ka ce da Allah malami ina so zan karanta tahiyya, kaje da Allah da farko daidai nake ko ba daidai nake ba, inda kake kuskure a gyara ma. Dan kar ka zo kana taban kora kana sallah, sallah ka ba ta yi ba, saboda mi dole ne ka karanta tahiyya. Ko kawaidi ka dauko tun daga kawaidi, in ka zo za a ce ma daga cikin rukunin sallah akwai karatun tahiyya da zaman tahiyya. To kai ko baka yi ba tahiyya ba, kuma wannan liman bai dauke ma, kowa sai ya ja koya. Dan haka kenan kowa ya kamata ya binciki kanshi ga ya iya karanta tahiyya ko bai iya ba. Kenan wannan shine a takaice attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akwai ruwa da tazo a cikin sunan Nisa'i, wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kenan koda mutun ya kara wahdahu la sharika lahu, wannan ya tabbata a cikin ruwayan Nisa'i, wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. To kenan wannan shine game da attahiyatu. Yanzu zamu je as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi. Bayan mutun yayi karatun tahiyya, to kuma zaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati bayan kai karanta tahiyya din. To shine zamu kanta tunda ai yanzu muna cikin zikirorin da ake yi ne a cikin sallah. Mun haro tun daga kabbara du'aul istiftah, yanzu ga shi mun zo zaman tahiyya, mun karanta tahiyya. To bayan tahiyya za ka karanta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma salatin manzo Allah ba amince ba, mun karanto sigogin su kusan guda 7 lokacin da muka karanta salatin manzo Allah cikin azkaru al-azan, zikirorin da ake karantawa lokacin kiran sallah. Ai a ciki akwai yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Daga kenan za mu takaita da abin da malai ya kama na uka guda 2 na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan kusan guda 7 ne.
kuma albani ya kasa a cikin sifatar salatin nabi shi ma duk wanda kai a ciki kenan ya wadatawa mutum saboda kowanne a cikin sa tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar take zaman ta ya biyu kamar azhar al-asr magriba isha'i ai zaman ta ya biyu ake ko to zaman farko karanta tahiyya wa sunna ne haka karanta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne kenan da a ce mutum bai yi shi ba abinda zai yi kawai a ƙarshen sallar ka zaka yi kabli ne tunda ka bar wajibi ne tunda in mutum ya bar wajibi a cikin sallah to wannan zai sujada ne kabli amma an da rukuni ne ka barewa to dole ka zo da wannan rukunin in ya so kuma sai ka yi kablin ko bari kenan yanzu misali mu dauka mutum ya dago daga sujada ta biyu a raka ta biyu me zai zaman da ya ko kawai sai mun ce ya tashi zuwa raka ta uku shi ma na da yanayi guda hudu lokacin da kai yunkurin tashi a hannunka da guyoyinka basu bar kasa ba kawai kai yunkurin tashi ne sai ka tuno ai zaman tayya zaka yi to zaka komo ka zauna babu komi akan ka kai zaman tayya kai yunkuri ne ma'ana hannunka yana kasa guyoyinka suna kasa amma baka tashi ba to zaka komo ka zauna kai tahiyyata to lokacin da zaka yi tahiyyar nan bayan kai tahiyya ana salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan shi mustahabi ne sunna ne ana so mutun yi saboda mun dauka kawai a zaman tayya farko sallar take da zaman tayya biya a tahiyyata kada yake karantawa Imam Shafi'i yace ai Allah da yazo yayi da hada inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu sallu din shine yin tahiyya wa sallimu kuma shine yin sallu shine yin tahiyya wa sallimu kuma sallu shine yin salatin manzo Allah wa sallimu kuma shine yin tahiyya tunda a cikin tahiyya kana ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to shi yasa malamai suka ce kenan mustahabi ne a zaman tahiyyar ko kenan kene yanzu mutum in ya tashi kayin kurin tashi baka tashi ba to zaka komo ka zauna ka ci gaba da sallarka kai tahiyyarka ka tashi zuwa rakata uku in ka tashi kuma kai ka tashi amma baka miƙe tsaye ba amma guyoyinka sun bar ƙasa to zaka dawo ka zauna amma kuma me kai kabli in kayin kurin tashi baka miƙe tsaye cak ba shi ma zaka dawo ka zauna in ka yi da sallah shi ma kai kabli amma in ne da ka miƙe tsaye cak to anan kawai ba za ka dawo ba za ka ci gaba da sallah in ya so ka yi da sallah za ka yi kabli saboda mai ka rage wannan baka zo da zaman tahiyya ba baka yi ba tahiyya ba to amma a zaman tahiyyar karshewa to shi wannan yin tahiyya farilla ne kuma yin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma farilla ne to yanzu akwai wanda za ku ga a zaman tahiyyar karshe kawai tahiyya kadai zai yi ya sallami bai bi salatin manzo Allah to wannan bai da sallah wannan shi ne mafi ingancin magana malami a zaman tahiyyar karshe dole ya kama manzo Allah salati bayan ka yi tahiyya shi yasa malai ya kama nan salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kenan wannan shine siga ta farko da malai ka mana nau'in salati da ke karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutun yayi karatun tahiyya a sallah kenan zai karanta wannan salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an rawaito shi ne daga sahabi Abu Humaida As-Sa'idi Allah ya kara masa yarda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin sahih Bukhari hadisi mai lamba 300370 ruwa min tuwasan su sanjis kuma wannan hadisi mun yi bayani akan shi lokacin da muke azkarul azan kiran shi ne siga ta farko siga ta biyu da malaika muna cikin wannan littafi shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wannan shine siga ta biyu da malaika mana a cikin wannan littafi na Sunan Muslim. Wannan shi kuma wannan siga ta biyu yazo a cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 3369, Muslim kuma hadisi mai lamba 407. Kina za mu karanta wannan sigogin guda biyu gabaki daya tare. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kenan shi kuma wannan daga Ka'ab bin Ujra, sahabi Ka'ab bin Ujra Allah kara masa yarda, daga shi ne aka rawaito wannan nau'i na biyu na salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi bayani na cikin Bukhari da Muslim. Kenan yanzu wannan malam sigogin nabi da ya kama na ɗaya a Bukhari da Muslim, ɗaya a Bukhari, kenan a cikin su ummatin yi ɗaya a lokacin da bayan ka'ida tahiyya, to za ka yi nau'in wannan ne a ciki. Kuma akwai nau'ukan da muka karanto su guda bakwai din wanda su masu inganta, duk wanda mutum ya a ciki bayan tahiyya to ya wadatar masa. Kuma kamar yadda muka yi bayani, sallah mai zaman tahiyya biyu, zaman tahiyya farko ana so ka karanta tahiyya da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai salatin manzo Allah tahiyya farko muka ce sunna ne, kenan mutum bai karanta ba ma babu komai akan shi, amma ana so ka karanta. Amma a tahiyyar karshe kuma wannan farilla ne, yana daga cikin farillan sallah, kenan dole ne mutum ya karanta. In mutum bai karanta salatin manzon Allah a tahiyyar ƙarshe ba, kenan wannan bai da sallah. Da aka yi mai kokari, kenan mu zaman to a tahiyyar ƙarshe muna karanta. Kuma ya malumin suka ce a kaddara ko da ka bi limamin da kafin ka ida karanta salatin manzon Allah ko kafin ka karanta yi sallama, to ba za ka yi sallama ba sai ka karanto salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda Allah da ya tashi ya gama yi ma manzon Allah sallama ne da salati a guri guda a aya wanda take cikin suratul Ahzab aya ta 56, inda Allah yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Kaga Allah ce sallu 'alaihi, shine yi masa salati, wa sallimu shine yi masa sallama, shine at-tahiyatu lillahi. Kenan da haka yemi kokari a tahiyyar karshe mu zamanto muna kiyayewa yin tahiyya da kuma salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To adda da zamu tukaki akan ta shine addu'a'u ba'da at-tashahhud al-akhir qabla as-salam, addu'a da ake so mutum ya karanta bayan yayi tahiyyar karshe kafin ya sallama. Ma'ana a tahiyyar karshe, zaman tahiyyar karshe, bayan kayi tahiyya kayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to sunna ne ana so ka karanta wannan addu'a, ko mu ce addu'o'i ne mallan zai kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa a tahiyyar karshe. Kuma addu'o'in akalla sun kai guda 11 wanda ke karanta su a tahiyyar karshe kafin ya sallama. Ma'ana bayan ya karanta tahiyya at-tahiyatu lillahi, bayan karanta salati Allahumma salli ala Muhammad, to an samu akwai addu'i da manzon Allah yake yi a tahiyyar karshe. Shi yasa ake so a tahiyyar karshe azuma, me yasa? zamu zo mu ga hadisi manzo Allah ya ce yana daga cikin guraren da idan ka roki Allah yake amsa ma shine mi a tahiyyar karshe bayan kai tahiyya kai salatu mazala sallallahu alaihi wasallama sai kai mi sai kai addu'a ai mun yi bayani akan ladubban mai kira suna addu'a da muka zo jalla dubba addu'a mun yi bayani akan cewa akwai wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya ganshi ya zo zaman tahiyyar karshe ko sai haro roƙon Allah sai manzo Allah ya ce ajalta 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 ce kai gaggawa yace da zaka fara yi ma Allah ya goka karanta ma'ana tahiyya kai ma manzo Allah salati karanta salatu manzo Allah yace summa du'u minad du'a'i mashi ita yace sannan ka roki Allah daga cikin addu'a da kaso kenan zaman tahiyyar karshe guri ne na addu'a da haka yamma ringa kokari a zaman tahiyyar karshe sallar nafila ce ko tafarilla ce mu ringa yin addu'o'i yana daga cikin gurare da Allah yake amsa addu'a dama a sallar gurare uku ne Allah yake amsa addu'a na farko a cikin sujada mun gani manzo Allah yace aksir du'a fi sujud yace aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid kenan lokacin da bawa yake samun kusanci da ubangijin shi shine lokacin da yake sujada yace fa aksir du'a yace ku yawaita yin addu'a a halin sujada yace fa qaminun an yastajaba lakum yace tabbas za a amsa mu kenan ana son mutun ya zamanto ya ribata in yayi sujada ka kai goshin ga kasa duk bukatotinka ka fadi ma Allah saboda Allah yana amsa addu'a da aka yi ta a cikin sujada wuri na biyu shine tsakanin zaman tahiyya da zama da ake tsakanin sujada biyu aljalisatu baina sajidatayn shi ma nan guri ne da Allah yake amsa addu'a shi yasa ga samun zai Allah yana roƙa abubuwa guda bakwai yana ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni ma'ana Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mani warhamni Allah ka min rahama da jin kai wahdini Allah ka shirye ni wajburni Allah ka wadata ni warfa'ani Allah ka ɗaukaka ni warzuqni kuma Allah ka arzuta ni kenan wa'annan shine guri na biyu guri na uku shine a tahiyyar karshe bayan kai tahiyya kai salatu manzo Allah to ana so kai tayin addu'i to wannan gurbin shi ma guri ne da ake amsa addu'a to zamu zo mu gani manzo Allah yana addu'i kusan guda 11 a zaman tahiyyar karshe ta farko ita ce mafi muhimmanci a cikin addu'o'in wanda manzo Allah bai taɓa fashin yin ta ba ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal mu karanta اللهم إني أعوذ بك
اللهم إني أعوذ بك
من عذاب القبر
من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم
ومن عذاب جهنم
ومن فتنة المحيا والممات
ومن شر المحيا والممات
ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة المحيا والممات
ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك
اللهم إني أعوذ بك
من عذاب القبر
من عذاب القبر
ومن عذاب جهنم
ومن عذاب جهنم
ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة المحيا والممات
ومن شر فتنة المسيح الدجال
ومن شر فتنة المسيح الدجال
wannan addu'a rawaito ta ne daga sahabiya Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta yana cikin Sahih Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 832 2300 Muslim kuma ya kashi hadisi mai lamba 588 528 Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan addu'a a zaman tahiyyar karshe yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ya ubangiji lalle ni ina neman tsarinka daga azabar kabari ma'ana Allah ka tsare ni daga azabar kabari azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin kabari akwai wanda ake musu azaba akwai wanda ake musu ni'ima me zai ja amma azabar kabari shine idan aka ma tambayo a cikin kabari in baka amsa ba man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ma ilmuka tambaya huda ake ma mutum a kabari kamar da tabbata a cikin hadisin Barra'u bin Azim yana cikin sunan Abi Dawuda da Imam Ahmad bin Hanbal misali Imam Ahmad bin Hanbal manzo Allah tambaye ka man rabbuka wane ne mahaliccinka ubangijinka manzo Allah ce mumuni zai ce rabbiyallah ubangiji na shine Allah za ta tambaye ka man nabiyuka wane ne annabinka zaka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za ta tambaye ka ma dinuka sai ka ce dinin Islam ma ilmuka menene ilminka manzo Allah ce mumuni zai ce qaratul qur'ana na karanta qur'ani wa amantu bi na imani da shi wa saddaqtu kuma na gaskata to kaga wanda bai karanta qur'ani ya shiga uku za ta tambaye mutum a gabari akan karatun Qur'ani to wani shi bai iya ma karatun Qur'ani ba bai koya ba barantana ya karanta barantana ya aiki da shi barantana ya imani da shi to shi yasa ana tambaya a gabari akan karatun Al-Qur'ani kamar da ya tabbata hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'ana in ka ce Allah tsare ka daga azabar kabari ma'ana kana roƙo Allah ne ma dace wannan tambayoyin da ake amsawa ake ma mutum a kabari Allah ma dacen amsa su subbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah ma'ana Allah ka tsare ni daga azabar kabari dai kenan na biyu wa min azabi jahannam Allah ka tsare ni daga azabar wutar jahannama wanda za Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama bayan an tada bayi za ka sa mutane gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi akwai wanda za su shiga aljanna akwai wanda za su shiga wuta to kana neman tsaron Allah Allah tsare ka daga cikin mutanen da Allah zai musu azaba a wutar jahannama ma'ana wanda za su sa cikin wutar jahannama to shi kuma kana neman tsaron Allah daga wutar jahannama ma'ana kana roƙon Allah ne ma dace duk aikin da yake kai mutun zuwa ga wuta to Allah tsare ka daga aikata shi tunda ai ta wuta akwai sababin da zai kai ka ne ka aikata sabon Allah da ayyukan da Allah ya hana to kana roƙon Allah ne ya ma dace daga munkatar da nisanta dukkan ayyukan da za su sababa ma shiga wuta na uku wa min fitnatil mahaya wal mamati kana neman tsaron Allah tsare ka daga fitnar al mahaya al mahaya huna shine al hayat ma'ana Allah ka tsare daga fitnar rayuwa fitnoni na rayuwa ga su ne iri iri fitnar dukiya fitnar sha'awa fitnar ababan ga su ne abubuwa diya fitnoni na rayuwa ma'ana duk abin da zai zama to sanadiyar ka kauce daga kan hanyar Allah ka kauce daga kan turba ta gari to Allah ma tsare Allah tsare ka daga fitnar rayuwa shine wa fitnatil mahaya Allah ka tsare daga fitnar rayuwa wal mamati Allah ka tsare daga fitnan mutuwa al mamati shine al mautu ma'ana fitnan mutuwa shine mutun yayi mummunan kashe ka mutu ba akan aiki na gari ba ka mutu ba akan hanya ta gari ba ka mutu ba akan turba ta gari ba ma'ana Allah tsare ka daga mummunan kashe na karshe kace wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal Allah ka tsare daga sharrin fitna al-masih ad-dajjal ma'ana wanda aka shahi masa albarka shine dajjal ad-dajjal ana nihin al-kazzab maqayici manzo Allah ba da labari daga cikin alamatu sa'atul kubra alamomi na tashin alkiyama manya akwai zuwan dajjal dajjal zai zo a ƙarshen zamani kuma manzo Allah ba da labari cewa ma baina khalqi adam ila qiyamis sa'ati amrun akbar min ad-dajjal tun daga halitta annabi adam har zuwa tashin alkiyama babu fitina da za a shiga a wannan duniya irin zuwan dajjal duk bala'o'i da tashin hankali da musibu da aka gani iri iri a wannan duniya duka ba su kai ba zuwan dajjal ba saboda in yazo shi ɗaya ne zai fita duniya gabaki daya kuma manzo Allah ya ce babu wani gari da ba zai shiga ba banda Makka da Madina shi ma Makka da Madina za a sanya mala'iku ne su ba su tsaro da kariya ba zai iya shiga Makka da Madina ba amma kowane gari lungu da sako ko ina ya shiga kuma manzo Allah ya ce duka zai kwana 40 ne kwanan shi na farko kamar shekara guda ne kwanan shi na biyu kamar wata guda ne kwanan shi na uku kamar sati guda ne in ya so daga na hudu har zuwa na 40 ne irin kwanakin mu ne zan takatarar awa 24 amma a wannan ya shiga ko ina a duniya sahabbai suka tambaye manzon Allah to wani irin gaggawa ce gare shi yace karehu yafi iska gaggawa yanzu iska an ta kada daga nan baka san ba gudun da za ta yi zuwa inda za ta yi to manzon Allah ya ce yafi iska gaggawa kuma mafi hatsari manzon Allah ya ce in ya so da farko zai ce shi annabi ne da karshe kuma zai ce shi Allah ne zai zo ma mutane ruwan sama ya ce sama ki ruwa kai a yi a ga sama take ce da ruwa zai ce tsirrai su hudu kai a ga tsirrai su hudu kai manzo Allah ce zai zo ma a gaban ku ya kashe mutum ya sa zartu al-minshar si ya raba mutum gida biyu a gaban ku kuma ya ce tashi a gaban ku tashi hadi to duka waɗannan abubuwan manzo Allah ce Allah zai bashi iko ne domin a jarbi mutane a ga suwa za su bi shi su gaskata shi kuma suwa ne ba za su bi shi ba to wannan fitina ce babba mu diba mu ga mu a yanzu ma mutane ba sa ruwa ba sa hudu tsirrai ba sa kashewa ba sa rayawa ana bin su da kake tsammani yau in wani ya zo yana kashewa a gaban ku ya raya a gaban ku ya ce sama ta yi ruwa a gaban ku ya ce tsirrai su hutu a gaban ku kai manzo Allah akwai hadisi da yace ma zai zo ya ce ma in kace in yace shi Allah ne kace ba kai imani ba ce kaje ka gwada mai kabarin babanka ko mamanka hey ji yace nan ne kabarin mamanka yace to ta tashi a gaban kai ka kabari ya tsage babanka wato ko mamanka amma ko ba su bane ba shedan ne dan ya banda mutane to shi yasa manzo Allah ya ce mu nemi tsarin fitinan masihi da ja saboda fitina ce babba kuma ta daga cikin alamun tashin alkiyama to wayannan abubuwan guda hudu Aisha tace manzo Allah biya sallah ya nemi tsarin Allah daga wayannan abubuwan guda hudu haka mu ma a kullum muka yi sallah a ƙarshen sallah mu a tahiyya bayan ka yi tahiyya ka salatu manzo Allah ana so ka nemi tsarin Allah daga wayannan abubuwan guda hudu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wa min azabi jahannam Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati Allah ina neman tsarinka ka tsare ni ga sharrin fitinar rayuwa da kuma sharrin fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal kuma Allah ka tsare ni daga sharrin fitina almasihid dajjal insha Allah anan za mu tsaya duba da lokaci yayi fata abin da muka faɗa ne daidai Allah sa mi tare yalla da kusur da tattaba harshe kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.